inaji mkuku na jina. Kina da kelli yau kamar cika duba, gashi madubi zo ki an shiki duba. Kina da kelli yau kamar cika duba, gashi madubi zo ki an shiki duba. Kaka dankin sace mun zuciyata, kinki na gani ya sani waka, sonki ya sani sauke harka, na sauke harka domin bana so in kopsa. Don't get your skin raina, get your my desire, zoto o ergata kizo musha soyayya. Gangariya jike kina da yau kamar cika duba, gashi madubi zo ki an shiki duba. Kina da kelli yau kamar cika duba, gashi madubi zo ki an shiki duba. Tashi baki tashi ba ni na riga ki, to me zance in banda sanki. So let's move back to the kitchen, na kawo ruwan zafi dan na san ki da shanti. Kin santa wajen karfi zan kwata miki yanci. Kwanta a binki baby, yau ni zan miki wanki, zan miki wanki, yau zan miki wanki. Cika duba, gashi madubi zo ki an shiki duba. Kina da kelli yau kamar cika duba, gashi madubi zo ki an shiki duba.
Make you walk on. Gangariya.